Mala'iku ke girkin miya suka kawo naman miya ba ta miya da kashin rakumi a Safiya mai tuwo tuwon kina da basira kwarai ara dubara tuwo tuwon kina da basira kwarai yanzu koyon wane jibanin cintuwan mai shegen hali koyon wane jibanin cintuwan mai mugun hali mai miya da ruwan majina kai kaje ana labarin tuwo sai miya sahiya mai tuwo kaci tuwo ka bi hanya gida Mukamuki nai magodiya sai miya sahiya mai tuwo kara dubara tuwo tuwon kina da basira kwarai taranta kwai irin miya sahiya mai tuwo zakwai zakwai kaji miya sahiya mai tuwo Chakwai chakwai irin miya sahiya mai tuwo zakin miya dai ne ko ka fadi kaurin miya ban san kashi ha Allah kaji miya sahiya mai tuwo hadiya ige ta yi kokari ta bani kudi domin daraja albarka tuwo Tabanu kudita kara mani dandaraja albarika tuwo Ayasha mai tuwo taiman kokari dandaraja albarika tuwo Halya albata yi kokari dandaraja albarika tuwo Jumai lambata yi kokari dandaraja albarika tuwo Ayin sado sai godiya dandaraja albarika tuwo Hadiza jirgi ta yi kokari na gode kwarai dandaraja albarika tuwo Hadiya kulu ya jangebe yadda taiman sai godiya sabulu bairai na kiwo Taran chakwai irin miya sahiya mai tuwo Zakwai zakwai kaji miya sahiya mai tuwo Inno sai godiya Inno ya ramadu sai godiya yadda kiman sai Sabulu bairai na kiwo Inno yarbuhu na gode kwarai yadda kiman sai godiya dandaraja albarka tuwo Shinkafiya ni dawaka tuwo ina ishe sahiya mai tuwo Yargoje ta yi kokari ta gumi dandaraja albarka tuwo mai abu bado ta yi kokari dan daraja albarka tuwo
Allah shirya ta
ko igero ka sai godiya dan daraja albarka tuwo Karan ta kwai ilmi ya sahiya mai tuwo idan ana labarin tuwo mu ba mu sa jakar kasuwa mai miya da kashin bunsuru haje ya sahiya mai tuwo an ce mana ko ba tana idan ka bude tukunyan miya kana ishira gona tuke tace tuwo ka bi hanyar gida mukamuki nai ma godiya sai miya sahiya mai tuwo kara dubara tuwo tun kina da basira kwarai kara dubara tuwo tun kina da basira kwarai inno akwai da sai godiya ya da kiman dan daraja sahiya mai tuwo ko haje ya mai rona kusa ta bangi kara dubara tuwo haje ya mai rina kusa ta bangi mai albarka tuwo ya da kiman sai godiya dan daraja sahiya mai tuwo kara dubara tuwo tuwon kina da basi kaje miya sahiya kaje irin miya sahiya mai tuwo kaje irin miya sahiya mai tuwo kara dubara tuwo tuwon kina da basi na kwara ga yanzu koyan wane jiba na cinto mai mugun hali wancan mai miya da karam majina
kai
ga yanzu koyan wane jiba na cinto mai mugun hali mai miya da ruwan majina kaje ana labarin tuwo sai miya sahiya mai tuwo kaje tuwo ka bi hanyar gida mukamuki nai ma godiya sai miya sahiya mai tuwo sahiya mai tuwo an ce mana ko ba tanan idan ka leka tukunyan miya kana ishira gona tuke sahiya mai tuwo tuwon kina da basira kwarai sahiya mai tuwo idan muna labarin tuwo mu ba mu sa jakar kasuwa mai miya da kashin bunsuru lau haliya sahiya mai tuwo in ta haɗa girkin tuwo mala'iku ke girkin miya su za su kawo naman miya ba ta miya da ƙashin raƙumi sahiya mai tuwo tuwon kina da basira kwarai caran ta kwai irin miya sahiya mai tuwo ban dogari zan je in gani ban dogari zan je in gani asama'u ga aikin tuwo sabulu bai man saki ba ban dogari zan je in gano asama'u ga aikin tuwo sabulu bai man saki ba haji ya za mu sai godiya sani sabulu bai man saki ba kara dubara tuwo kara basira tuwo tuwon kina da basira kwarai sahiya mai tuwo tuwon kina da basira kwarai kara dubara tuwo ni sabulu ban raina ke ba haka hawa ragwatar mana aikin girma na gode hawa ragwatar mana aikin kwarai uwar asabe hawa ga aikin tuwo sabulu bai raina ke ba